sudana Bami Alhaji Kiro.
Kami ka taba zuwa prison?
Na taba zuwa.
So nawa?
So biyu.
Laifi me kai ka prison Bami?
Na farko Robulen, na biyu kidnapping.
Mashin ne doga ne. Muna bada magani ne na kwana ne. Cikin biskin.
Ya kuke?
Babu tun gawa muke gaskiya. Bacci gawai. Garin shi kenan sai mu doke mashin muci.
Wasu mutane kenan da aka taba kamawa da aikata laifuka waɗanda a ƙarshe za a tura su a gidan gyara hali. Inda za su cuɗanya da wasu mutane masu laifuka na daban. Zaman jama'a wuri ɗaya kamar na gidan gyara hali, inda ko da yaushe ana tare kan bayar da dama ga wasu mutane ɗaukar darasi daga wasu mai kyau ko mummuna.
During the joint investigation by the Sokoto and Kebbi Authority, the officer confessed that it was one Kabiru Bala of Akila who was at large that organized the robbery and supplied the two pistols in remote partners with one Obina who is currently serving jail in term in Sokoto prison.
Ibrahim Sani Kaoji kenan da ya taba zama kwamishinan ƴan sanda a Sokoto a lokacin baya da yake bayani yadda wasu masu yin ƙudan garkuwa da mutane suka hada kai da wani fursuna lokacin da yake zaman kaso. Abin da ya kara tabbatar da cewa ana iya koyon munanan ɗabi'u daga gidan gyara hali musamman ga marasa aikin yi kafin shigar su gidan. Hakan bai rasa nasaba da wani kawance da hukumar gyara hali a Sokoto ta shirya da hukumar koyar da aikin yi ga ƴan Najeriya ta NDE don koyawa masu zaman kaso sana'o'i. Aminu Yusuf shine kontrolan hukumar gyara hali a Sokoto.
Mun duba mun ga cewa mafi akasarin matsalolin prisonanin da muke rike da su a gidajen gyara halinka idan sun fito suna samun matsaloli na rashin ayyukan yi ko kuma abubuwan da ka kuma mai da su cikin waɗannan laifuffuka. So sai muka tunanin idan muka hada kai da NDE za su zo su kawo mutanen su koya wa mutanen mu da mutanen da muke tsaro su koya musu sana'o'i kamar su tiling, kamar su interlocking. Wannan mutane za su samu sana'a idan mutum ya fito mu zai zama na mutum kirki ba zai koma cikin abin da ya aikata a baya ba.
Jami'in hukumar koyar da sana'o'i Muhammad Umar Sandogusau ya ce dama aikin su ne ganin sun samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa.
Yawanci mun gano cewa idan mutum bai da sana'a ko abin yi to zuciyar shi na iya bugawa ta kowace fanni ya kasance zai zama larura da kanshi ya zama larura ga al'umma. So mu da directorate da mu da yan correctional service suna gyara rayuwa ne mu kuma muna inganta mun rayuwa don mutum san abin da yake yi ya dogara da kanshi har ya duki wani.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullun kamar Professor Tukur Muhammad Baba na ganin cewa wannan kawancen abu ne da zai yi tasiri.
Shi mutum da bayi da abin yi yana zaune ba tsammani ba fata mutum ne da yake da hatsari sosai cikin jama'a don haka in ya samu abin yi kaga zai taimakawa kansa haka kuma zai taimakawa ƙasa zai yi kawo gudumawansa ga abinda ake kira GDP to kaga kuwa duk wanda ke da aikin yi da ya koya a prisoner in ya fito zai amfani ga kansa ga iyalinsa ga ƙasa duka.
Akan hakan ne masana ke ganin cewa yana da kyau a ƙarfafa irin wannan shirin koda za a samu raguwar zaune gari banza da kuma haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.